Davial Speedy.
Mr. DJ, mai kiɗa in ja su mala. Gayu ina kuke iya kasalanda. Ɗan mata amana Adamu dan yaro. Na zaga duniya ta muka tauraro. Wasu lunguna lunguna ku biyo ƴan mata. Wata wawan runguma ku yi mi ƴan mata. Shi yaro sai da yarinyar zamani. Toho da bashin baki ka furfura gasa da shina buƙatar karawar. Walele oh walele 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 oh walele. Omo ge sisi when you sisi when you know I get money dolo.
Songs.com.